Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Yau Alhamis, 3 ga watan Fabrairu shekarar 2022. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno ta jaddada matsayinta dangane da ci gaba da shirin rufe sansanonin 'yan gudun hijira da ke sassan jihar. Yayin da gwamna Babagana Umar Zulum ya kwatanta sansanin 'yan gudun hijira namu a matsayin mafi muni a duk faɗin duniya. Kamar kowace ranar Alhamis, Sulaiman Mumuni Barma na tafi da shirin na kasa ba kasawa ba. Kazalika muna tafi da sharhin jaridan Ghana da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya. Ta da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma sai cikakkun labaran duniya. Ma'aikatan da ke aiki a kamfanonin sarrafa fulawa sun kasance a cikin na baya-bayan nan da wani harin jiragen yaƙi marasa matuƙi da aka dinga kai musu, wanda suka zama babban makamin yaƙi a yaƙin basasa na Habasha. An kashe mutane 17 waɗanda akasarin su mata ne a ranar 10 ga watan Janairu a kusa da garin Maiduguri, wani gari a yankin Tigray. Yayin da suke taruwa don niƙar hatsi, shaidu sun ce jirage marasa matuƙa sun yi shawagi a saman gidan niƙan nasu kamin daga baya suka kai hari. Wani da ya gane wa idansa ya shaida mini cewar jirage sun zo sun ɗan yi shawagi kafin daga bisani suka jefa bama-bamai har sai da jama'a suka firgita. Daga baya muka ji ihu sosai, sai muka isa wajen muka tarar da mata da jakuna sun mutu. A cewar wani ma'aikacin agaji na kamfanin dillancin labarai na Faransa, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tun daga farkon shekara ta 2022 akalla fararen kulla 108 ne suka mutu sakamakon harhare da sojojin sama Habasha suka kai a yankin Tigray. Wasu harharen sun auna sansanonin 'yan gudun hijira da kuma mutane da suka rasa matsugunninsu, a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya. Rundunar sojin Pakistan ta faɗa a jiya Laraba cewar 'yan ta'adda sun kai farmaki kan sansanoninsu guda biyu da ke kudu maso yammacin lardin Balochistan, inda suka kashe soja ɗaya da wasu mahara da aka yi faɗan da su. Wata ƙungiyar 'yan aware da aka fi sani da Balochistan Liberation Army, BLA a takaice, ta ɗauki alhakin gudanar da wani samame da aka kai da marece a kan sansanonin dakarun sa kai a yammacin Panjo da kuma Nakshe masu nisa. An samu nasarar fatattakar dukkanin harharen biyu tare da janyo hasarar rayuka ga 'yan ta'addar, in ji reshen watsa labarai na rundunar. Lura da harhare da aka yi a Nakshe ya jikkata jami'in soja guda, kana ana ci gaba da kai hare-hare a yankin. Sojoji dai ba su ba da ƙarin bayani ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewar za ta tura ƙarin dakaru 2000 zuwa yankin Turai. Yawancin su za su kasance a Poland, tare da tura dakaru 1000 daga Jamus zuwa Romania domin ƙarfafa wa ƙasashen gabashin ƙungiyar tsaro ta NATO, biyu bayan ci gaba da aikin soji na Rasha a iyakarta da Ukraine. Ƙarin sojoji na Amurka wani ɓangare ne na rundunar ta 82 ta soji ba za su yaƙi a Ukraine ba idan Rasha ta mamaye Ukraine, kamar yadda kakakin Pentagon John Kirby ya shaidawa Muryar Amurka. Maimakon hakan ya ce ana nufi ne a matsayin alamar da ba za a iya mantawa da ita ba, ta nuna cewar muna tare da NATO wajen kare ƙasashe 30 da ke cikin babbar ƙawancen sojin ƙasashen yamma. Babban sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg ya bayyana cewar wannan wata alama ce mai ƙarfi ta sadaukarwar Amurka. Kirby ya ƙara da cewar sabon tura sojojin ba na dindindin ba ne, amma Amurka za ta iya tura ƙarin dakaru kamar yadda aka tanada. Haka zalika ya ce tura sojojin ya bambanta da sojojin Amurka 8,500 da aka sanya a cikin shirin kota kwana a makon da ya gabata don yiwuwar tura su yankin Turai.
Kafin mu kawo muku kashi na biyu na labaran duniya, gwamnatin jihar Borno ta jaddada matsayinta dangane da cigaba da shirin rufe sansanonin 'yan gudun hijira da ke sassan jihar, yayin da gwamna Babagana Umar Zulum ya kwatanta sansanonin 'yan gudun hijira na Muna da ke birnin Maiduguri a matsayin sansanonin 'yan gudun hijira mafi muni a duk faɗin duniya. Ga rahoton da Haruna Dodobiu ya aiko mana.
Gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya ce ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira daga cikin garin Maiduguri shi ne sansanin 'yan gudun hijira mafi muni a duk faɗin duniya gabaɗaya. Gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da ya je karɓar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce ɗaya lalacewar da sansanonin 'yan gudun hijira ke yi, akwai buƙatar a rufe dukkanin sansanin 'yan gudun hijiran. Yanzu haka dai gwamnatin jihar Borno ta riga da ta rufe sansanin 'yan gudun hijira guda 6, cikin guda 12 da ake da su a jihar Borno. Gwamnan ya ce yanayin inda 'yan gudun hijira ke zama a sansanin 'yan gujira abin takaici ne matuka, na haka akwai bukatar a maida su duwa garuruwansu na asali.
The situation in the IDP camps is indeed very bad. An increasing population, dominance of increasing drug abuse, prostitution, gender-based violence, increased risks of epidemics like cholera and meningitis, as well as increased risks of COVID-19.
Ya ce akwai karuwan jama'a a sansanin 'yan gudun hijira, akwai kuma shan miyagun ƙwayoyi a sansanin, da karuwar karuwanci da cin zarafin jinsi da ƙwaruwar cututtuka kamar cutar kwalara da kuma cutar COVID-19. Ya ce don gudun irin ci gaba da ɓacewar tarbiyyar ƙananan yaranmu, dole ne mu rufe waɗannan sansanoni.
Therefore, I urge you to visit Muna camp where in Maiduguri before you leave, being one of the worst camps in the world.
Ya ce na umarce ku ziyarci sansanin 'yan gudun hijira da ke Muna kafin ku koma inda ku fito, don shi ne sansanin muni a duk faɗin duniya gaba ɗaya. Shi ma kwamishinan gyare-gyare da tsugunar da jama'a Alhaji Mustapha Gubio ya bayyana cewa zama a sansanin 'yan gudun hijira abu ne da ke lalata tarbiyyar yaransu, don haka ne suke ƙoƙarin maida waɗannan 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali.
A zama kan IDP Adamu na jama'a mutane Borno yana ba shi abubuwa da yana faruwa a kam, wanda bai kamata mutum mai barci gwamnati mai adalci ya bari haka ana gani ba, because tarbiyya yana ba shi abubuwa da yawa. Idan ka je ka gani idan ka kai da kanka za ka kuka da Hawaii, saboda haka gwamnati Borno a karkashin Babagana Umar Zulum shi ya sa muka ce muri mutane nan su mela su gidajensu su yi kasuwancinsu su yi nomansu su kai kiwonsu da sauransu, so da za su kula ma a kansu. Ba zai yi a ce za a ci gaba da karɓar tallafi daga mutane da sauransu ma. Muna so jama'a mu kamar yadda kafin wannan abin ya faru suna taking care ma tun suna kula da kansu, yanzu ma muna so su ci gaba da kula da kansu. Shi ya sa gwamnati ta maida su, ga insha Allah za mu ci gaba da maida wasu.
Shi ko kwamishinan ma'aikatar kuɗi na jihar Borno Alhaji Adamu Zaufan Jimba cewa ya yi.
His Excellency Professor Babagana Umar Zulum ya yi niyyar ya maida duk 'yan gudun hijira zuwa wurarensu. Dalilin wannan ya sa ministrin RR mun ba su allocation a wannan shekaran over 25 billion naira biliyan 25, su ga cewa wayannan mutane sun koma gidajensu, sun koma garuruwansu su yi nomansu, su yi nasu kasuwanci sana'ansu a cikin kwanciyar hankalin mana. So a gaskiya irin shirin da aka yi na gine-ginen gidaje da makarantu da asibitoci, so da an suka koma ba sai sun sake zuwa cikin Maiduguri ko su je wasu garuruwa su je su nemi wannan abubuwan, to dole mu yi wannan gine-ginen. A riga an yi wasu ana kan yi, Allah da kuma wannan shekaran za ga abubuwa da yawa za su canzu, za a samu yi wannan gine-ginen.
Alhaji Adamu Zafan Jimba kenan, kwamishinan ma'aikatar kuɗi na jihar Borno ke bayani akan yankurinsu da ke bai kuɗaɗe masu yawa don maida 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali. Haruna Dodobiu, murya Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Tuwa gaida Haruna, yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Masana Amurka sun amince da bukatar Washington ta sake yin nazari kan tunaninta kan kasashen tsakiyar Asiya dangane da ficewarta daga Afghanistan, amma sun rabu kan nau'in sabuwar dabarar da ya kamata a ɗauka har zuwa shekara ta 2001. Amurkawa kaɗan ne suka san wannan yanki mai nisa, amma ta taka muhimmiyar rawa a ayyukan sojin Amurka a Afghanistan, inda kasashen Uzbekistan da Kyrgyzstan suka ɗauki nauyin sansanonin jiragen sama tare da taimakawa rundunar haɗin gwiwa, inda suka ɗauki nauyin sansanonin jiragen sama tare da taimakawa rundunar haɗin gwiwar jigilar kayayyaki masu muhimmanci. Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka Leslie Vagri ta ce yankin Asiya ta tsakiya na da matukar muhimmanci duk da ficewar Amurka daga Afghanistan. Abubuwa da yawa sun canza cikin shekaru da suka gabata, amma manyan manufofi sun kasance iri ɗaya: ikon mallakan ‘yancin kai da amincin yaƙi. A wani taron cibiyar zaman lafiya ta Amurka na baya-bayan, inda Vagri ta ce al’ummomin tsakiyar Asiya waɗanda suka haɗa da Kazakhstan, Tajikistan da kuma Turkmenistan sun fi damuwa da tsaron kansu tun bayan faɗuwar gwamnatin Kabul ga hannun Taliban. A ƙarshe, Amurka ta aike da allurar rigakafi sama da 560,000 na kamfanin Pfizer BioNTech zuwa ƙasar Ghana da ke yammacin Afirka, kamar yadda fadar White House ta faɗa wa muryar Amurka a jiya Laraba. Kamar yadda shugaban ƙasa ya ci gaba da nanatawa, Amurka za ta kasance matattarar rigakafi a yaƙi da muke yi da COVID-19. Wani jami'in fadar White House ya shaida wa muryar Amurka, muna alfahari da samun damar isar da waɗannan amintattun magunguna masu inganci ga mutan Ghana. Fadar White House ta faɗa wa muryar Amurka cewa allurar rigakafi 565,010 ne aka aika a jiya Talata. Za a raba su ta hanyar gidauniyar COVAX, wani shiri na duniya da aka kafa don tabbatar da daidaiton samu da dama ga allurar rigakafi ta COVID-19.
A gaida Yusuf Aliyu Harande, wanda ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamaru mai karɓar bakuncin gasar cin kofin nahiyar Afirka za ta kara da ƙasar Egypt, inda duk ƙasar da ta yi nasara za ta haɗu da Senegal da ta kai zagayen wasan ƙarshe bayan doke Burkina Faso da ci 3-1, yayin da masana harkar ƙwallon ƙafa ke ci gaba da jari kan wasan na jiya. Daga Yaounde ga Muhammad Bashir Ladan da ƙarin bayani.
Kamar yadda masu nazarin ƙwallon ƙafa da yawa suka sanar tun farko, Senegal ta yi nasara ci 3-1 kan Burkina Faso a wasan dab da na ƙarshe da aka buga a daren jiya a Yaounde. Baya da aka dawo hutun rabin lokaci ne da mintuna 70, ‘yan wasan Aliou Cissé suka samu hanyar raga. Abdou Diallo, mai ɗauke da lamba 22 ne, ya zura ƙwallon, amma kuma jim kaɗan bayan mintuna 6, Bamba Dieng shi ma ya zura nasa ƙwallo, kafin kuma Burkina Faso ta rage nauyin dokar albarkacin Ibrahima Ture da ƙwallo ɗaya. Hakan bai canza komai kan aniyar Senegal ba, domin a mintuna 87 shahararren ɗan wasansu Sadio Mane, mai taka ƙwallo a Liverpool a Ingila, ya tabbatar da nasarar Teranga Lions ci 3-1. Zakari Ramzi mai nazari ne kan ƙwallon ƙafa, ga abun da ya ce.
Eto Muhammad Bashir Ladan, wasan na tsakanin Burkina Faso da Senegal, dama can nazarin da na yi da tunanin da na yi kafin wannan wasan, na ba ma dama Senegal wato cewa za ta lashe ko kuma za ta samu nasara kan kasar Burkina Faso. Saboda idan ka duba yanayin da ainihin wato Burkina Faso ta yi wasa, a karon farko ta yi wasa sosai, amma a wasu lokutan sai ta soma ainihin wato kare gida ne kawai ita kawai take yi. Zuwa cewa da kawai su hare-hare da ta kai ta wato kafan in shi captain din nasu Bertrand Traore, ta wani bangare idan duba bai samu nasara ba. Kuma za ka duba cewa wasu ‘yan wasan da akwai a fafatawa suka yi na ƙarshe, wanda ya ba su damar tsallakawa zuwa wannan matakin, da akwai ‘yan wasan suka samu ainihin wato katin gargaɗi kusan guda su 5. To ka san wannan katin gargadin, yayin da ka same shi kana takatsantsan, saboda idan aka baka wannan katin zai iya hana ka wato wasa wasan ƙarshe. To sai zama cewa wa'annan sun suka dinga takatsantsan, wannan ya kai ga ainihin wato kawo musu matsala. ta wani bangare idan aka duba kuma ita dai kasar Burkina Faso kasa ce wacce anin idan ka duba bata kore sosai yayin da aka zo wannan matsayin ba na wato wasan gab da na karshe ita Senegal ta sababbe ne ta saba zuwa wannan matsayin kuma Burkina Faso dai ni zan cewa bata yi kasa gwiwa ba da yake kasa ce wacce suke cikin matsala na juyin mulki da aka yi a wannan kasar nasu wanda anin Christian Roch Marc Christian Kabore aka saukar da shi daga mulki da ainihin wato karfin to wannan ya dan na kasa wato tunanin su ya kasara wasan su domin da yawa suna bukatar sani abin da yake faruwa gida duk da ainihin wato bayani da ainihin coaching yayi musu wato mai horas da su Kamu Malo wanda ya ji hankalin su kafin su shiga filin daga
masu kallo da suka yi cincirin duwa Ahmad Wahijo Stadium ba su gaji ba sam duba da yadda yan wasa suka sarrafa wasa irin na azo a gani a yanzu dai Senegal na jira ta san dawa za ta fafata a wasan da za a gudanar tsakanin Kamaru da Masar a daren yau Alhamis da karfe 8 agogon Nigeria da Niger. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Bashir Ladan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 17.25 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za a iya samun mu a tashanmu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka ko da yaushe za a iya zuwa shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan wakar. Kuma ga Sule Mumuni Barma da shirin nakasa ba kasawa ba.
Nakasa.
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 Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako. Wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. Sunana Sule Mumuni Barma. To shugabannin na kasassu a jihar Niger sun koka a game da mawuyacin halin da suke ciki sakamakon rashin samun kulawar da ta dace daga wajen gwamnatin jihar a yanda dokar hana bara ta fara shafar rayuwar na kasassun da suka mayar da ita sana'a. A wata hira da wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari shugaban kungiyar makafin jihar ta Niger ya buƙaci hukumomin Najeriya su tausaya wa masu bukata ta musamman a duk inda suke a kasar.
Alhaji Ambassado Rabiu Abdullahi sarkin makafi Mina Niger City. Mun zaba kuma an zabe mu cikin kashi 10 inda na alhairi ne ba mu ga uku ba. In adalcin za a yi mana kamata yadda masu ido suka amfana da siyasa mu ma mu amfana.
Kamar menene da kuke so ku amfana?
Muna da wanda suka yi koyi karatu na Boko Haram ƙarshen digiri. Ba su da aikin yi. Saboda haka muna da waɗanda ka son su yi ta karatu ga su ba su gani ko kuma ba su da ƙafa. Ba su samun tallafi na yin wannan karatun. Muna da 'ya'ya kuma da kowa ke biyan kuɗin makaranta haka muke biya. Ko da ta gwamnati ce da ake cewa ba a biya ana biya mana. to ba mu da shi kuma ba a dauke mana ba shin mu ba a duba wanda sun kai karatun a samun musu aiki ba
sarki kun nema ba ku samu ba koko
muna nan muna nema
gwamnatin Niger tana daya daga cikin gwamnatocin da suka hana bara a jihohin arewa saboda tanadi suka ce sun muku nan musamman babu wannan tanadi koko menene zaka ce akai
mu kayan ma wani ya zo ya ci ya hana bara duk shekara mun yi wannan interview da kai nikan ce maka mu mun magaje da bara mun ban mu masu lahiya su tai sai tai ba ma mai sa a kira shi makawo ko gurgu balle a dinga kiran shi almajiri don haka bara mun ba gwamnati ta ba masu lahiya
sun da sarki gashi mun shigo wannan shekara ta 2022 kakar siyasa ce wanda kira zaka yi ma su mutanen ku musamman wurin yakin neman zabe da sauransu
a gaskiya ta canza zane yau duk wanda ya neme mu wani abu na ƙuri'a ko na addu'a mu ma fa za mu neme shiga abin da mu muke so ba a dauki kudi a ba mu masha alawa ba ba masu
hada addu'a
addu'o'i muna nan muna yi anan masarauta na tana da nau'in addu'a uku a kowane wata akwai ladi da laraba tara na dare zuwa goma sha wani abu akwai sati biyu sati wanda za mu zauna babu abin da muke wa ƙasa sai roƙon Allah na a samu zaman lafiya yan siyasa da yan kasuwa da ma'aikata da sojoji da yan sanda da duk wani mai son ci gaban ƙasa Najeriya ta fannin zama lafiya ko ta wani abu muna iyakar yammu
yanzu na fahimce ka batun yan siyasar nan kana nufin sai an muku alƙawari na musamman na za a yi muku wani abu na ci gaban ku kafin ku zabe shi
eh to a lokacin ana wannan campaign da ya wuce akwai mutane biyu da mun sai da rayuwata da ni da jama'ata ba dare ba rana akan su musamman sanata wallahi ko shedan ya san da ni da jama'ata mun wahala sai lokal gamman Abubakar Lalalu ya zo nan bayan mun nuna mai goyen baya an ce mai gana wa taimako in Allah ya kai shi in samu ina da makafi waɗanda ke aiki lokal gamman Allah sa ma ya ji bayan ya ci zabe ya gama na bi shi gidan shi na zauna nace ban zo da sabon abu ba ya bude baki yace zai bani SA guda biyar da kanshi to ina ganin ya aiko su sun makale a hanya
amma kun sake tuntuba sanatan zuwa yanzu
na ma gani a Abuja na zo zuwa biyu ban gani ba
ka samu ganin shi ba to wanda ne kake so ita gwamnatin jiha ba ta muku komai bane musamman daukan
mara gwamnatin jiha wancan tonaya ta bani SA akalla guda 10 ko yanzu ma bana rasa guda 3
to san isa
ana magana mutum 1000 ai magana 3 magana isa to sai dai ka san ana jin yunwa in loma guda ta zo ita ta isa to ayin sun samu na ne kowa ya samu kai ni ma dai abin da ya damu na a dai tallafa mu daga karatun ƴaƴanmu da ma mu kanmu da aiki kawai muna addu'a kuma muna aiki don Allah gwamnati ta ji tsoron Allah muna jin su fa suna zuwa in karamin biki sai sun same da 3 aljihunsu su zo su yi rabo su dawo shin wai duk dai ba nan kasace a ciki a yau shekara ta 14 ina sarkin makafi wallahi banga attajirin dan kasuwa guda 4 wanda ya kawo ni zakka ba akwai ma ƴan al'adojinmu na nakasasu waɗanda ana yin su Kano Kaduna ko kuma duk Najeriya ko duk Afrika muna da addu'a mu makafi tun tarihin Shehu Dan Hode Usman kasar da magaram ta rike wannan a duk shekara za ta gayyace mu wallahi akwai jahohin da ko kasafi za su yi sai sun sada wannan tafiya ta nakasasu da magaram ko Kamarun wurin aurin wannan addu'o'i wallahi banda na jasati
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin sarkin makafin jihar Neja Alhaji Rabi'u Abdullahi da wakilin muryar Amurka Mustafa Nasir Batsari ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku mu ne lafiya
Adeja Sule Umuni Barma yanzu kuma ga sharhin jaridin Ghana.
Jaridar Ghana ta zama so masharhin jaridin na yau kuma babban labarin ta shine gobar da ta tashi kusa da bankin nan na Ghana Commercial Bank a Kwanta bishafi bankin ba. Jaridar ta ce bankin nan na Ghana Commercial Bank ta bayyana cewar gobarar da ta tashi nan kusa da ita bai shafi rashin unkwanta na bankin ba wadda ke a ainihin unkwanta South Municipality a cikin jihar Uti shugaban ayyuka na bankin Mr. Manuel Kojo Kwatan ne ya faɗa wa jaridar Ghanaian Times haka a jiya cewar bankin ko kadan gobarar bai shafi ta ba kuma ma'aikatar bankin sun ziyarci nan wurin a ranar Lahadi. A ranar Litini sun tafi aiki sa'an nan kuma an buɗe bankin wa jama'a domin gudanar da harkokinsu na yau da kullum. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin tarwaito. Malamin jami'an nan na kiwon lafiya da dangogin kimiyya a Hotchkin da Volta wato ana zargensa da iwa wata ɗaliba caɗi yayin da take cikin al'adanta. Jaridar ta ce kwamitin tuhumar tsangwamar mata ko kuma dai yin tarayya da mata ba da sirransu ba a jami'ar ta kiwon lafiya da kuma dangogin kimiyya da ke a Hotchkin jihar Volta ta ada shawaran a taimakawa ita wannan ɗaliba na jami'an da ake zargin Dr. Kwabinnan Obendidu ya yi wa shaɗi. Wannan shawara zai taimaka mata samun hayyacinta a ainihin jami'ar da take son ta tafi kuma shi wannan malamin zai ɗau nauyin wannan karatu na ta. Kwamitin ta sami Dr. Dedu da laifi kuma ta dakatar da shi daga matsayinsa na Dean of Students kuma ba zai rike wani babban matsayi na manajoji ba kuma a jami'a. Jaridar The Herald kuma ta rawaito cewar kuɗin makamashi zai tashi da fasuwa 25 kowane lita daga 1 ga watan Fabrairu. Cibiyar tsaron makamashi ce ta bayyana wannan kuma jaridar The Herald ta rawaito. Farashin makamashi ana sa ran zai tashi da fasuwa 25 kowane lita daga 1 ga watan Fabrairu. Modern aka dakatar da gabatar da farashi da kuma farfado da haraji da zaran an gabatar da shi, in ji cibiyar tsaron makamashi. Wannan ko ya samu ne a dalilin tashin kashi 8.52 na farashin na Brent crude wato gurɓataccen mai kenan da faduwar da darajar CD yayi ga kowane dollar Amurka cikin makonni biyu da sun kawuce. Cikin makonni biyu din da suka wuce cibiyar tsaron makamashi ta rinka hangen tashin na farashin kuɗin mai da suka hada da diesel da petrol akan ainihin kuɗin da ake sayar da shi. Duda janye daidaiton farashi da kuma farfado da haraji na man fetur. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Hassan Dogon Party Basari daga jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To alhamdulillah, yau ina so in yi magana akan sanya ranar zaben kananan hukumomi da gwamnatin jihar Katsina ta yi, wanda za a gudanar da zabuka na kananan hukumomi guda 34 wanda za a yi shi ranar 11 ga watan 4 shekara ta 2022. To babu shakka wannan zabe ne mai matuƙar amfani ga al'umma, musamman cewa su kananan hukumomi ita ce gwamnati wadda ta yi kusa ga talakawa. Muna fatan Ubangiji Allah ya sanya wannan zaɓe da za a yi a jihar mu ta Katsina, Allah ya sa a yi zaɓen nan lafiya kuma a gama lafiya.
To da haka ne kuma muka kawo ga zangon labaran duniya a takaice.
Ma'aikatan da ke aiki a kamfanonin sarrafa fulawa sun kasance a cikin na baya-bayan nan a wani harin jiragen yaƙi marasa matuƙa da aka kai musu, waɗanda suka zama babban makamin yaƙi a yaƙin basasa na Habasha. Rundunar sojin Pakistan ta faɗa a jiya Laraba cewar ‘yan ta’adda sun kai farmaki kan sansanoninsu guda biyu da ke kudu maso yammacin lardin Balochistan, inda suka kashe akalla soja ɗaya da wasu mahara hudu a faɗan da aka yi da su. Kana an ji cewar Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewar za ta tura ƙarin dakaru 2,000 zuwa yankin Turai, yawancinsu zuwa ƙasar Poland, tare da tura ƙarin dakaru 1,000 daga Jamus zuwa Romania domin ƙarfafa wa ƙasashen gabashin ƙungiyar tsaro ta NATO.
To masu sauraro, nan mun kawo ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da la'asarin Allah kai mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin. Yanzu kan a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya tayani gabatarwa, sai Solomon Abu wanda ya hada mana shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa, auna lafiya.